Mesora ro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan wato kotun magistrate ta Norman Saland inda a yau ne wato kotun ta umarni cewar a dawo da engineer Ma'azu Magaji dan Sarauniya wannan kotun domin a karanta masa kunshin tuhumar da ake masa to sai dai a wajen farfajiyar kotun na gadan daren matasa waɗanda suke ta daga wasu takardu a hannunsu zamu so mu ji cikakken suna da kuma wannan takardu da kuke dagawa da ma wannan taro da kuka yi meye ma'anarsa
da farko dai suna na Abubakar Muhammad Walfa Hade Jarrod a cikin dan Sarauniya a zauna lafiya shine kawai bayanin mu haka ne bai
to amma shi misali ana zargin sa ne da laifin wato kamar batanci shine dalilin da yasa aka gurfanar da shi a gaban shari'a me zaka ce game da wannan
abinda zan fada da wannan abun da ake zargi da shi dan a bata mai suna aka mai haka in ba dan a bata mai suna bane ba za a mai haka
bata mutunci
ake so a toy
to amma misali mutane da yawa ana zargin in sun aikata laifi kotu za a kai su a gurfanar da su wala Allah a same su da laifi ko aka san haka to kuma shikenan shi kadai dan an gurfanar da shi misali sai ku ce bata mai suna za a yi me za ku ce
abun da yasa muka ce haka mu jama'ar sa ne mun san ba shi da irin wannan da biyar shi yasa muka tabbatar da bai ba kuma insha Allah go insha Allah kotu za ta mai adalci ta suke shi
harabar wato a kofar farfajiyar ita wannan kotun kamar yadda na faɗa ga dandazon matasa kuma a gefe ɗaya wato an girke jami'an tsaro don gudun faruwar wani abu Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM